Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, a satin da ya gabata mun koro jawabi akan cutar hepatitis da ke shafar hanta, inda likita ya yi cikakken bayani game da cutar da kuma irin nau'ikan cutar har ma da abubuwan da ke haddasa cutar, sai kuma kashi lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alƙawari a wancan satin, a wannan makon za mu ci gaba da yin bayani ne kan alamomin cutar tare da Dr. Muslim Bello Katagum. Likita, gare ka.
Alamomin cutar hepatitis ya rabu kashi uku. Na farko dai muna da su akan phases daya, biyu, uku. Muna da prodromal phase, muna da ecteric phase, ko muna da recovery phase. Shi prodromal phase shine wanda ake samun su cikin kwanaki kaɗan, musamman ma kwana bakwai yayi ƙasa, wanda shi bayi da wani babban alama da zaka ce eh wane ko wance tana da hepatitis. Tana zuwa da alamomi ne irin na yau da kullum, kamar na malaria, typhoid, zazzabi tare da sauran su. Kan zo da kamar zazzabi, dan ciwon ciki, al misali dan jiri, mutum ya ji kamar amai, wani ma ya yi amai, dan ciwon kai, dan kasala, dan ciwon gaɓoɓi tare da sauran sakasoka, wanda bai tsananta a bincike ba, ko kuma ba tsananta a tambayoyin da ya kamata wani abu shi clacking, to ba za a taɓa sanin hepatitis ba ne. Wani sai maka maka maganin malaria, ko na typhoid, ko na ulcer, ko na kaza, ko na kaza, ba tare da an riga da an san ashe hepatitis kake ko kuma kike ɗauke da shi ba. Sai sa yana da kyau likitoci yanda aka samu mara lafiya zo da irin wa'innan, ba a ta yin gwaje-gwajen ba tambayoyin tare da tsanantawa a bincike, da shi kuma patient din ko shi mara lafiyan da ya zo ba da an so shi shine yake taimaka mana gurin yaƙi ga irin wa'innan cututtuka na hepatitis tare da sauransu. Ecteric phase shine wanda yake zuwa da alama daga watan ecteric, wato sai mutum ya fara samun kalan jikin shi ruwan sassa ya fara canzawa, musamman a zo a ce ido sai ga ya fara yin yellow, tafin hannu ya fara yin yellow, tafin kafa ya fara yin yellow, wannan in har ya muni ma har fatin jikin shi daga nesa kana gani kaga ya yi yellow sosai haka, kana ganin shi ya bambanta da sauran mutane. Bayan wannan sai ka samu ana samun kumburi na ciki, ciwon ciki ya ƙara yin tsanani, mutum ya ji baya jin ko sha'awar cin abinci, kuma yana fara cin abinci loma ɗaya, biyu, uku, ya ji duk abincin ya riga da ya ishe shi, tare da fitsari ya kasance ya yi yellow yellow ɗin ma very very dark, saboda wani abu shi conjugated / unconjugated bilirubin tare da wani abu shi urobilinogen wanda suke fita ta koda, wanda mutum ya fitsarinsu a madadin ya kasance cewa sun tsaya ta gurin hantan da sauransu su ƙara yin yawa, tare da waɗansu sinadarai wannan shi alanin da kuma aspartate aminotransferases wanda shine ALT da kuma AST. Abin da yasa ɗaya wannan bayanin kuma ba dan komai bane, dan a gane cewa yayin da zaka je pharmacy ko kuma ka je wani local gurin da kana neman ansa ba zaka samu ba, sai sa ya zuwa asibiti ne yake bamu dama sai mu san cewa okay, to menene condition din, wani irin hepatitis ne, kuma ya za a yi mu shawo kan shi. Na uku kuma sune recovery phase, wanda shine a gaba bayan kamar wa'ansu dan wata ɗaya, biyu, sai duk wannan alamun da na faɗa din nan sai su zo su disappearing. Ciwon ciki yakan zo ya bari a idan mutum da kuma tafin hannun shi yake yin yellow, duk sai zo ya bari ga baki daya. Ciwon jikin ji kamar an manta da sauransu, amma kuma ba shi yake nufin cewa wannan cutar hanta na hepatitis din ya tafi ba, a'a, akwai recovery phase ne, wanda su immunoglobulin tare da wasu antigen da antibodies suna aiki a wannan gurin. Wannan kuma shi bayani ne wanda in aka ce za a fara shiga zai dan iya rudar da mutane.
Shin cutar hepatitis tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana?
To daga irin hepatitis din ne, saboda akwai wa'inda su cikin kwanaki kadan ne suke iya bayyana, musamman hepatitis A da E sun kwanaki kadan ne, su kuma B da C akan dauko dan sati ɗaya, sati biyu, kuma ɗan taka da kadan. Amma kuma yanzu a ce D shi kan baya taba nunawa ma har sai mutum yana da hepatitis B, so ba wanda zai zo ya ce ga specific standard lokacin da ya dauko ya kamu da shi, ga lokacin da ya fara, sai dai ana sa rai yakan dauko kwanaki kafin har ya shiga jikin mutum, ya shiga hantan, har ya fara nuna irin wannan alamomin, wanda in aka jajinin mutum har za a gani a jiki. Amma dan musun alal misali ya je ya sadu da mace, ko kuma macen da sadu namijin da yake da shi jiya ko shekaran jiya, a ce yau ita ma ta dauka, a wannan ba gaskiya bane.
To likita, wani nau'in hepatitis ne yafi tsanani?
Duk nau'in hepatitis suna da tsanani matuka, amma wanda yafi muni a cikin su sune wanda suke causing more serious complication. Menene complications din wannan hepatitis din nan? Muna da acute liver failure, wanda duka suna iya jawa acute liver failure, wanda in ba ai komai akai ba, akan leading to chronic liver disease, wani abu shi HCLD wanda amman yawanci hepatitis B tare da C sun fi causing wannan to sai zan iya cewa hepatitis B da C suna da muni sosai a jikin dan adam however hepatitis E yayin da ya kasance mace tana da ciki tana da shi to shi ma yana iya causing wa'innan acute liver failure da na faɗa wannan abu shi fulminant hepatitis sai kuma na gaba bayan wannan illoli ko complication na shi acute liver failure da chronic liver disease muka samu na abu shi post necrotic cirrhosis wanda yayin da hantan mutum ta fara kumbura aikin da na faɗa take yin nan ta zo ta fara bari kaga wani abu kaman kuraje ya fito sai ya kasance cewa mutum kuma ya fara samun wani abu shi sai hepatocellular carcinoma wanda shine one of the most commonest complication wanda shine yawanci in ya mutum ya aku da shi to ba a cika samun magani ba wanda kuma in typical what wanda zan faɗa na Hausa shine cancer na hanta wato hepatocellular carcinoma cancer na hanta wanda yana muni sosai wanda babu wani standard magani maganin da aka ce shine wato ainihin liver transplant wanda a cire hantan mutum sai a mayar masa wani amma wannan kan ba a yin shi a ko ina kusa da Najeriya kuma ko an yi yawanci ba a cika samun nasara akai ba
to likita shin suwaye ne masu kafi kamuwa da cutar hepatitis manya ne yara ne tsofi ne ko kuma matasa
to daga bayanan da nayi za a iya gane cewa kowa zai iya kamuwa da cutar hepatitis amma ga musamman A and E shi aksa hepatitis A tare da hepatitis E din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take budewa maza da yawa su suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan wanda they are sexually active akan dauke da su na gaba sukan dauke da wannan cutar na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karban jini ba tare da any screening ba wannan kuma yafi aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana bukatan jini leda 3 leda 4 don a cece rayuwar shi amma ba a san cewa ɗaya da su wanda suka ba da wannan jinin ba yana dauke da wannan sinadari na cutar so in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abun mamaki bane yayi saurin daukar hepatitis din sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda isa ya ce to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko yake dauka da shi sai kuma na gaban su wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne wannan tsohon wani abu shi alcoholic liver disease so yayin da ya kasance baka cikin layukan wa'annan mutanen da na lissafo da dan Allah subhanahu wataala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis amma in ya kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan group of mutanen da na lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne wanda ya kasance cewa bai da tsafta ko wanda suke sayan abinci akan hanya wanda bai shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani abu kamar haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji dadin jikinsu wanda kuma ba wai jin dadi bane cutar da jikinsu suke yi to dukkansu za su iya daukan wannan cuta na hepatitis din
to likita yaya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba
tsananin cutar yayin da ba a dauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun riga da mun faɗe su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kadan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taba har da sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi post necrotic cirrhosis kuma uwa ba akan samu cancer na hanta wanda the moment ya kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani
yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya
ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalan da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a guarantee ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato ainihin cutar ba a tabbatar da wani iri bane da har za a zo a ce okay to masu hepatitis A sune mutum dubu kaza masu hepatitis B sune mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka zaka ga marasa lafiya guda 100 a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane kaga mutum kamar a ce 3 zuwa 5 suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba abun mamaki bane kaga mutum 1 ko mutum 2 a cikin su amma kamar yadda na faɗa wanda za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zo warke bai ma san yayi gabaki ɗaya ba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Asaida ce ka ce duniya Allah ta wani sani. Ba Allah rawa ku ji.